A gefen taron kollin da ake gudanarwa a birnin New York, an gudanar da wani taron tattaunawa tsakanin mambobin kungiyar tarayya Afirka da jami'an Majalisar Dinkin Duniya domin neman hanyar da kasashen Afirka za su kara taka rawa wajen gudunmawar da suke baiwa Majalisar Dinkin Duniyar da kuma tattaunawa kan hanyoyin da kasashen Afirka za su bi domin samun cimmuriyar shirye-shiryen da ke akwai a Majalisar Dinkin Duniya. Da yake zama shugaban kungiyar tarayya Afirka kuma shugaban kasar Gina Alpha Conde ya halarci taron inda ya jawabi kan batutuwa da dama da suka hada da bukatar da ke akwai ta sake samar da sabon tsarin gudanar da ayyukan kungiyar. Ya kuma yi magana kan yaki da ta'addanci da ake yi a wasu kasashen Afirka da ma hanyoyin da za a bi don samar da ci gaba a nahiyar baki daya. A ɗaya bangaren kuma, taron ya samu halartar tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo, duk da yake dai bai yi wani jawabi ba, amma ya zauna ya saurari kasidu daga jami'an kungiyar tarayya Afirka. Ganin batun demokaradiyya na ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna, ya sa na tambayi Obasanjo da yake kallon demokaradiyya a Afirka.
For instance, we have presidential democracy in Nigeria. Now, when they cast their vote, it is the contestant who has the majority popular vote may not be the president because they have other qualifications.
Ya ce a duk faɗin duniya babu ƙasashe biyu da tsarin demokaradiyyar su ya zo ɗaya. Wato dai kowace ƙasa na da irin nata yanayin yadda take gudanar da nata tsarin. An kammala taron ne da jawabai daga wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka naɗi bayanai domin su isa su gaba. Sarfil Hashin Gumal daga nan birnin New York.